prayer. I slept up like a baby, and woke up like a giant. Dollar name back grandma, yeah, bought the kaka. Many people wanna see today, but I know more. And here am I to say thank you, Lord. Narusu naga banka, me iko me grandma duka. Sarkin sarakuna, kuna. Dukan dunia surusu naga banka. Ko wanda biwa zata rusu na. Ko wache iko zasu grupu sa. Duk halita zasu che makasa. Domi iko kabaya kare sa. Sama kuma babu wani kamar ka kai ne wanda ka daka isa mu baka yabo da wani dan bayani ko mai kuke fama da shi duka za ku warke masu fama da hawan jini za ku warke shine wanda yake bada lafiya shine mai bayarwa shine mai karba babu cutar da tafi karfin ubangiji cutar da daga garin likita bai daga gare shi ba mutum na mace nan wacce take da zuban jini da tabari gasa kawai sai ta warke ku bada gaskiya gare shi za ku warke mu yi masa sujada da dukan